kuɗe ke jihar Legas za a ce ta al'umma yarba kuma suke faɗa aji a bangarorin gwamnatin jihar da masu yasa wannan ne karan farko da wani gwamna ya naɗa Bahaushe dan asalin arewacin Najeriya amma haifafen jihar Legas bayan gabatar da sunan architect Kabiru Ahmed ga majalisar dokoki domin amincewa da shi a matsayin kwamishina haka kuma akwai kakakin jam'iyyar ta APC a jihar Legas Joel Ibike dan asalin kabilar Ibo kodayake ta bangaren yan kabilar ta Ibo wannan ba shine karan farko da suke rike wannan mukami ba shi kanshi architect Kabiru Ahmed ya rike mukamai daban-daban a can baya har kashin gwamnatocin da suka shuɗe inda ya rike shugaban hukumar kula da muhalli a zamanin tsohon gwamna Fashola sai kuma sakataren hukumar kula da ruwan sha a karkashin tsohon gwamna Akumi Ambode duk da kokarin jin ta bakin architect Kabiru Ahmed game da wannan mukami da sabon gwamna Sanwo Olu yake neman bashi na mukamin commissioner ya cittura duk da sakonnin kartakwana na wayar salula da kuma WhatsApp da na aika masa amma a hirar da nayi da shi a can baya ya bayyana irin kokarin da al'umma arewacin Najeriya ke da kuma gwamnatin jihar Legas na tabbatar da wanzuwar zaman lafiya a jihar da ma kasa baki daya kamar haka
mun kara da kira ga yan Najeriya cewa gwamnatin mu ta shigo ta yanzu shugaba Muhammadu Buhari tana bukatar addu'a da kuma goyon baya don haka mun kira ga Allah mun roki Allah Allah ya agaza masa Allah ya kare shi
to ko ya al'umma jihar ta Legas musamman ma dan arewa suka ji game da wannan nadi da gwamna Babajide Sanwo Odo yayi wa dan uwan su a jihar ta Legas ga dai shugaban wata kungiyar yan arewacin Najeriya kuma dan jami'ar APC Alhaji Ado Dan Sudu al'umar ba a basu a baya ba wajen yabawa da wannan mukami
he was born and bred in Agege he schooled in Agege he ate the food of Agege he is an Agege man
ya ce wannan mukami ya daidai an haife shi a nan Agege don haka namu ne yanzu dai a inda ake jinjirawa gwamna Sanwo Odu game da wannan hoɓɓasa dai wasu yan arewacin Najeriya na ganin har yanzu suna bin al'umar yarbawa bashi na nadin mukamai musamman ma idan akai da akai da yadda gwamnoni da ministoci yan arewa ke baiwa yarbawa mukamai a arewacin kasar ko a kwanan nan ma gwamna Nasiru ɗan Rufa'i na jihar Kaduna ya baiwa wata yar asalin yankin yarbawa amma haifafiyar birnin Kaduna mukamin kwamishina banda wasu masu bashi shawara da dama da yake da su abinda yake sa a ci gaba da yin kira da shugabannin yankin kudancin Najeriya da koyi da shugabannin arewacin Najeriya na bada mukamai ba tare da la'akari da inda mutum ya fito ba wannan shine zai tabbatar da haɗin kai da kuma zamantakewa a tsakanin al'ummar Najeriya da yanzu haka za a ce siyasa ya kawo rarrabuwar kauna tsakanin su babangida jibrin murya amurka daga Legas